إذا كانوا بالسينة مثل لينا في السر والألام يتبع.
فما أبو تات تفسير سكتة إذا نسهو لله ورسوله إنا فين إذا كانوا مخلصين إن سوما سي باتو إخلاسي أثر كتزو كاتن سكي مسلمين ما سميك أو في السر والألانية أزاهري دقويكو أفايد قوي haka suke zuciyar ta suke ba su fani ba wata nibniyar nafaka to shine ba su da haraju ba su laifi a kansu amin
jadna al-fasihu wal walidi bi qira'ati alayhi jadna husayn bin muhammad jadna yusuf bin abdullah jadna ibn abdulmumin jadna abu karim tamaru jadna abu dawud حدثنا أحمد بن يونس حدثنا سهيل حدثنا سهيل بن بيسانه عن أسائل بن مجيد عن تميم الجاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين نصيحة إن الدين النصيحة إن الدين نصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله لكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وآمته
سوشي نوانانا يا حديدي أبو وانديوا سيكينا يموشي أتي حدثنا الفقيه أبو الوليد شي شيهم الكالي يدعين كينا ما لم نسني shi ya zantar da mu shi sai ce bi qira'ati alai da karatun da ne a gaban sa yayi karatu wannan a haka ya karbo shi a gurin sa to ni na ce yanke sauran sai ce haddasana Abu Dawud Abu Dawud ya zantar da mu haddasana Ahmad bin Yunus Ahmad dan Yunus ya zantar da mu haddasana Zuhair Zuhair ya zantar da mu haddasana Suhail bin Abi Salih Suhail dan Abi Salih ya zantar da mu an Ada ibn Yazid shi kuma karɓo daga dawo dan Yazid an Tamimi Dari shi kuma karɓo daga Tamimi ibn Aws Dari shine Abu Ruqayyah ya karɓo sahabi ne wanda da nasara ne ya musulunta shine mu abocin kissan nan mai tsawo wanda yayi tafiyar nan to kala Abu Ibn dan Aws Dari yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da mucin Allah yace inna dina annasiha haqiqa addini nasiha ita ce shi inna dina annasiha haqiqa addini nasiha ita ce addini inna dina annasiha haqiqa nasiha ita ce addini to sai dai faɗa su uku wannan ruwayar Abu Dawud ce sai kauda ta Muslim da shi bai jera bai kumba kawai sai faɗi ɗaya a Hamish ɗin kawai aka faɗi uku ɗin to inna dina annasihatu inna dina annasihatu inna dina annasihatu a ka'idar larabci dai inda mubtada yake to ma'arifa ne shi kuma khabar zai zama nakira a ka'ida sai da ce addinu nasihatun ita ce ka'ida addinu nasihatun wace inna dina nasihatun saboda addin shine mubtada din nasihatun shine khabar to sai zama nakira to ka'ida haka ake a larabci to amma idan lokacin da aka maida shi mubtada yana ma'arifa khabar din ma ya zama arifa to kuma akwai wani labari wani sako a ciki akwai sako a ciki kamar yadda Ubangiji ya ce Allahu samadu yau ce Allahu samadun amma sai ce Allahu samadu kaga akwai sako sannan sai yake cewa ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhalu wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi sai ce wallahu al-ganiyyu sai wuce wallahu ganiyun wa antum fuqara sai ce wallahu al-ganiyyu wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. To wannan dilla wani sako ne a ciki ka gani sai ce wallahu ganiyun ita ce kaidar larabci ma'ruf sananniya antum fuqara amma sai ce wallahu al-ganiyyu wa antum al-fuqara to irin sane nan annabi alaihi salatu inna dinan nasihatu ko kuma ce inna dinan nasihatun sai ce inna dinan nasihatu to idan aka sami ta'arifu tarafaini yufidu al-hasara shike kan kawai yan duk abin an tattare shi a iya wannan saboda ka addini gabaki ɗayan sakacokan nasiha ce kura shi yasa ya faɗa haka ba wani bangare bane nasa gaba ɗayan addinin sakacokan ɗinsa nasiha ce in ka cire ta to ba shi shi yasa ya sa masa ma'arifa alaihi salatu wassalam inna dina an-nasihatu yake ce inna dina nasihatun in yace nasihatun to zamu zama wani abun a cikin ta ba addini a cikin sa ba nasiha amma duk abin da zaka zagayo to nasihar ita ce addini kuma saboda karfafa ta da cusa ta a cikin tunanin musulmi shi yasa annabi alaihi mita ta so uku a haka duk da din magana salisu ka san uku yake alayhi salam inda ya faɗi magana sami mita ta so uku domin abu lagu ta fi shiga ta zauna sai sa zaga an tara hadisai da yawa so da annatsa ake magana in yazo in ya faɗa sai ya shuru alayhi salam yanzu kamar wannan din a lokacin da ya faɗa ai cewa inna dinan nasihatu inna dinan nasihatu inna dinan nasihatu sai ya shuru an samu kamar minti 15 ba mai magana ko sai sake cewa alayhi salam inna dinan nasihatu ya shuru sai sake minti 15 ko 20 sai sake cewa inna dinan nasihatu zai tashi sai don dan gaba ɗaya kaf wannan shikenan ta isa to haka yake alayhi salam kan in ya faɗa sai ja lokaci sake faɗa lesson ja lokaci sake faɗa shikenan an ga shi sata ke fi shiga an tsara ta an faɗe ta ta zauna an sake faɗa kuma haka za a yi magana siriri ba za ta ruku ba saboda ya san shi maganarsa shari'a ce komai nasa amfani ake da shi alayhi salam kuma kala kana qada'an ghayru mardudin amma ta faɗa ya zama hukunci ba za a juye da shi ba har abada to shi yasa in ya zo magana kuma zai yi taka kuma sai ya yi ta kadaran kada ha duk ijazi ne mafi yawan maganganun sare bayan su masu tsawo wanda za su sa mutum ya manta abin da yake baya ko ba za a gintsa maganar ba wanda sakon bai isa ba kuma ta yanke haka yake daidai wajeda ijazin ghayru muhil sannan babu idnabun bumil wanda zai saka kogosa babu shi yasa da ya dauki Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu mai dora shi ala kuma ya kuturna shi sai ce ya gulam inni uallimuka kalimatin a wata rawa ya ce tanfa'uka fid dunya wal akhirah sai ce ya fazilla ka kiyaye Allah ka ba abin da yace kai kamar abin da yace ka bari ya hafazka sharadi ne to sai ya kiyaye ka ya fazillaha tajirhu tijahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ta'arraf ila llahi fi raha ya'rifka fi shidda tuna ajira ajira kadan kadaran 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 kadaha to haka yake maganganun sa alayhi salatu wa baya yin su da tsawo saboda shari'a ce to da ya faɗi wannan yace ka cokan ɗan addini sai ita ce ka cokan ɗan addini kalu sai sabai suka ce wanda suke gurin liman ya rasulullah kaga sun fahimci saƙon gawa ya ma'aikin Allah gawa yake nasiha kala sai annabi alaihi salam ya ce lillahi, shi addini nasiha ne ga Allah, wa likitabihi kuma nasiha ne ga littafin Ubangiji Alkur'ani, wa lirasulihi kuma addini nasiha ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa a'immatul muslimina, sannan shi addini nasiha ne ga shugabannin musulmi, wa ammatihim da kuma amma ba a san bakin wato irin abin nan din nan ne ya suke sama su Hausa wannan wanda magana take zama guda biyu din nan harshen damu to ammatihim zai yiwa shugabannin addinin ake nufi shaɗaɗɗaikunsu da kuma gaba ɗayansu zai iya ɗaukan haka kuma zai ɗau ammatihim shine awamul muslimina sunan ga magarin musulmi wanda ba shugabanni ba shi ma addinin nasiha ne gare su kuma wannan ya zama shine ya fi zama fili wadihi kuma mafi yawa damar wannan ake ɗauka kala a immatuna alkali iri ya ce shugabanninmu sun faɗa wato yana nufin a mazhabarsa ta malikiya annasihatu lillahi wa lirasulihi wa a'immatul muslimina wa ammatihim wajibatun nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasiha ga shugabannin musulmi nasiha ga sauran al'ummar musulmi wajibatun wajibi ne akan kowane musulmi sai yayi
قال الإمام سليمان البستي النصيحة كلمة بأصغرها عن جملة زيادة القيم للمنسوب له ليس يمكن أن يؤثر عنها بكلمة واحدة تحصله
قال الإمام أبو سليمان البستي الإمام أبو سليمان البستي يتي النصيحة wannan nasiha kalimatun kalma ce dunkulalliya yu'abbaru biha an jumlati iradati nakiri wanda ake ta'abiri a furtata wanda ta dunkule jumlati iradati nakiri wato dunkulallan nufin alheri lilma musuhi lahu ga wanda ake wa nasiha in aka ce nasiha ne maka nasiha ma'ana na dunkule nufin alheri kowane iri ne gare ka shi ne ma'anar nasiha ya ce wa laisa yumkinu an yi abbara an habi kalimatin wahida na hasuruha ita wannan kalmar nasiha ba za ka iya samo wata kalma guda ɗaya gwauruwa ka ce ita ce ma'anar wannan ba zai yiwu ba ka faɗi kalma guda ɗaya ka ce ga abin da ake nufi da ita kamar misali ka ce fursa sai ka ce igitinamul waqti ko igitinamul umur shikenan kai shiru to ita wannan ba za ta karbi irin wannan ba ka ce alfiqhu sai ka ce ma'anahu alfahamu ba irin ta bace yace ba za ta iya fassarowa da kalma guda ɗaya ba shi dai a ce junkule niyyar alheri kowane iri ne ga wanda kake wa nasiha shine ma'anar nasiha ya ce ma'anarta a luga in ka ɗauke ta a lugar larabci kurin ba islahi ba al-ikhlas kawai ikhlasi shi ne ma'anar mulmin nasiha kenan la'asala lalastuhu min shami'ihi daga faɗar laraba na sahatu la'asala na tace zuma idza kallastuhu inna tili na tace ta min shami'ihi daga kakin idan ka samu zuma ka ɗauko ta ka ɗauko yankin ta ta koko sai ka zuba a ciki sai ka dinga matsawa kana yi kuma ka sa wani abu kamar tukunya ko bokiti tatacciyar zuman tana ta zuba cikin wancan kuma haka kai gane za ka sa tsumman ka matse alamar wata tuƙa ko alamar kakin ba za ta taɓa shiga cikin zumar ba in ka gama sai ka cire kakin ga kuma zumar to shi ne ma'anar nasiha nasahatul asala idza khallastuhu min shami'ihi, idan na tace ta na fidda ita daga jikin kakin ta zama zunzurutun zama tsuratta babu sofana komai a ciki, to shine ma'anar nasiha. Sai dai kafin na wuce ko in aka samu kaki na zuma, ai na jin shi ake dunkulewa, ake gogawa a jikin zare na aikin fata sai ya kwari, sannan shi ake sawa a tukunya sai a sa a kan wuta sai a tafasa sai ga ya juya ya zama ruwa. To ana yin wannan sai kakin aka tafasa shi sai ya zama ruwa, to sai ga ana sha, shi ma daɗi ne da shi. To da yawa a yanzu idan alittattafai da masu harkar magunguna suka ce amfani da ma'ul khalli, to sai ga mutane suna zuwa suna so vinegar, su ce shi ne ma'ul khalli, wannan kakin in ka tafasa shi ya dawo ruwa shi ne ma'ul khalli, don maganin da aka ce da ma'ul da wannan ake yi shi ke nan miji.
قال أبو بكر بن أبي إسحاق الخطاب النصح في الشيء الذي فيه الصلاة والمقاومة.
أبو بكر بن إسحاق الخطاب شيكون سيسي النصح إن أكتشي النصح في إلي الشيء أي كتوانا أبو أي كتابن الذي فيه الصلاة أتكنس أخوي جعلها ولا مقاومة لداتي واحد, to shine nasu kenan. Eh, abinda akwai gyara a cikin sa inganci mula'amata da dacewa. In aka ce ne maka nasiha, abinda nake ga maka nan akwai maslaha a ciki. Akwai gyara a cikin sa ko kuma dacewa zaka cire ba. Yace to shine ma'anar nasiha. To shi kuma yace ma'khuzun minan nasahi. An karɓo an ciro kalman ne daga zare, zare huwa al-khayd, shine zare allazi yukhadi bihi sawb, wanda ake dinka tafa da shi. Kamar wannan zare da teloli suke, da zare da ake amfani a saka botar aiwane ne shirin wannan, kace shi abinda ake nufi da shi kenan.
Qala hu ishaqan zajjaj
nahawu, Abu Ishaq al-Zajjaj shi kuma ya koma maganar masana na hau da luga. Abu Ishaq al-Zajjaj shi ba ya faɗi kwatankwacin wannan, yace ita nasiha minan nasa minan nasahi, daga zare ne aka ciro ta. Shi zare in aka saka shi ai dinke baraka yake, sai dindinke tufan da zaka sa ya rufe maka al'aura, sannan tufan da zaka sa kuma kai ado da shi. To ita ban aka ce nasiha haka take maka, dan wanda ya gaya maka abinda zai rufe maka baraka ne ya dinke maka baraka, sannan kuma zaka yi ado da shi ka cire ba, da yanda ka shiga zaka yi alfahari. To daga wannan aka ciro karman nasiha. Amma an san asiruwa ai kalmar zaran ce asiruwa. Ai sunan mace ne a
hausa
asiruwa, an faɗe ta an ce wancan asiruwa ce, to ma'ana zarangwana, zarangwana siriri, ka san gwana in ta yi zare irin wannan na kaɗi da ake sai a yi ɗinki da shi, ba zai ga wani gurin ya tulluɓi ko wani gurin ya shiri ba, za ka shi tar, to shi ne afiruwa zarangwana. In sai zai a sa shi allura a yi ɗinki da shi. Nasihatullahi ta'ala, sihatul itiqadi lahu bil wahdaniyyati, aka ce addini nasiha ne ga Allah sai suka fassara me ake nufi nasiha ga Allah sai ce sihatul i'tiqadi lahu bil wahdaniyya shine ingancin kuduri gare shi da kadaitaka to kuduri Allah ɗaya ne kuma in kudurin mai inganci to shine nasiha ba kuduri marar inganci ba ga kudurin a irin na mushrikai ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaka illa sharikun huwa lak ka san da ka mun zo annabar sun zo talibiya ta aikin haja ka sije ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika labbaika la sharika illa sharikun huwa lak wai akwai sharikin da Allah ne ya mallake shi shike kaza amma kishin Allah ce to ba a san irin wannan sai kana da ingancin kuduri ya zama mai Allah daya mai Allah daya amma waya ce dashi shi sabaran da mutum zai samu Allah wanda zai haka dama ko hagu to wanda waya dama ko hagu ma ya milu zatul yamina aw zatul shimali zai rabu da Allah sai dai ka tsaya sak Allahn kuran ka zama kukan bolin turki daga Allah sai Allah shi kenan in samu to Allah in rashi Allah amma mutum ya ce in zai samu kaza sai ya aikata tsafi iri kaza to magana ta lalace sai an yi kaza za a zama kaza sai an yi kaza za a zama kaza to magana ta lalace ba magana ingancin kuduri na wahadaniya amma babu wani mai tasiri ko a ina yake ko waye shi la tasiri shi aminar ka ina tafi asarin ma shi kadai ke da iko babu wanda ya taimake shi wajen halittar bayansa ba wanda yake taimakon sa wajen tafi da su ba mai zuga shi ba mai sa shi ba mai hana shi shi kadai yake tunkwal to ka samu wannan duk abin da ita so in ba lafiya shi kadai ne zai baka lafiya in haihuwa ce shi kadai ke barwa shi yasa annabi alaihi salatu wa sallam dan Abbas radiyallahu anhu yace idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah taimakon da kawai zaka iya yi nema gurin wani kamar ana nan yanzu akwai alkalami zan yi rocin Allah wanda Allah ce maka mun mi komun to wannan baya ciki wannan rayuwar yau da gobe ce amma idan kana buƙatar wani kuɗi ko jari wajen wani kuma dan uwanka ne yana da shi shi ma ba shi zai baka ba amma zaka iya zuwa ka tambaye shi amma abinda zaka yi sai na alir jama'a ce sai dai ka roki Allah kace Allah tankwasa mun zuciyarsa sai ya ba wurin Allah zaka koma dai kar ka dauka zai baka kai sai tu roki Allah ya tankwasa maka shi in ya tankwasa sai ka ba ka da abinda ka zai ce haka aiki to sai ka samu wannan in wani abu za ka shiga da wata harka to koma gurinsa shi ne kadai zai iya zai sako ya hana shi zai canja zukata ko shi yake da wannan amma daga nan da mutum yake jin wani zai iya yi ba shi ba to shi ma magana ta ba shi shi yasa yanzu imani zai yi wahala saboda mutane masu bubbuge shi suna da yawa kuma mutum yana neman wani abu ko aiki ko mukami ko shiga makaranta sai ka ji an ce ai sai kana da wani to daga ran da kai da wannan ka samu matsala yi mai ka hakura kura in akwai asbabu zaka iya bi amma kar ka dauka wani ne zai in aka zo ya ce akwai wayanna amma ka je kai abinda aka ci in ya rubuta zaka shiga makarantar to in duk duniya ta hadu ta hana ka bata isa ba in ko bai rubuta ba kowaye na ka bai isa ba wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allahu lak wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in katabahu Allahu alayka rufi'at al-aqlam wajfati saw ba abin da zai faru sai wanda yi amma wayancin abin da yake ta faɗa yanzu su suke raba mu da imani kaga kowa kusan fanko yake tafiya amma komai shi kadai ne saka ce in tafiya kai yanzu ka miƙe nan sai wani aje kujeran nan kana sai ka dan bage ta kace kaga wani ya jawo imanin kai kasa sai ka dauka Allah ne kawai wannan ya rubuta tun azar sai kai wa ko wasu hubi ma huwa ahalu da ko siffanta shi da abin da ya dace da shi ka siffanta Allah da abin da ya dace da shi kar ka siffanta shi da wani abu ba wanda ya dace da shi ba watan zihuhu sai juzu alai da kuma tsarkake shi daga abin da bai halatta gare shi ba da abin da bai halatta gare shi ba ka tsarkake shi yana ce subhana din ya tsarkaka ga dukkan abin da bai dace da shi ba shi yasa da za a yi ma'ana isra'i sai ya ce subhanallazi asra ma'anar wani cir hankalinka abin ya wuce shi ba magana dabara ba ce iko kawai za a nuna iko ne gashi sa ga yanzu harkar service da ake na wayoyin nan da abubuwa da ake sadarwa ba a internet da waye yanzu na sai ga ta samu halal sai service din ya yanke da magana ce ta dabara in mai iko ne wanda zai wanda in ya ce kawai ya yanke na ma amru idza arada shay'an yaqulu kun ya zabu ba dan da zakaran da zaka samu wani kuskure a wannan to nan isassu ce amma abinda ba na samu na dabara dole sai ka samu matsaloli to shi sai yace subhanallazi asra bi abdihi layla min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna hawla dinurehu min ayatina innahu huwas samiul basir da abinda zaka ji a jahan kalinka abin ya wuce shi a kan kalinka yana da iyaka in aka kure shi ba zai iya aiki ba sai ruhinka ne zai iya karba to sai ka sallama da kuma kwadayi cikin abin da yake so sansa kullum gurinka yanda zai soka shine ragaba tafi wannan kalmar ragaba abin da yake fassara ta harafi kawai ko fi ko an in ka sa an wato ki kenan in ka ce ragaba ta an mahabihi da kin abin da yake so amma ka ce fi mahabi san abin da yake so ragaba harful jarr shi yake tantance ma'anarta ko ta zama hubbu ko ta zama karahiya in ka ce mai specific ihu suna cewa wajen jirwaye da kamar wanka ga mace mai takawa ya ce ne fi kila ragibun to kaga yana sha'awa kenan amma da ce ne an kila ragibun to baya kaunata kenan ya ce wa targabuna an tanki hohunna an tanki wani an ce bai hamza da nuni ma'anarsa an cire fi wa targabuna fi an tanki hohunna amma sai ya ce man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa ba ga wannan wanda ya kyama ga millati ibrahima sai ya wawa ta ce war ragabatu fi mahabbihi da kuma kwadayi da so cikin abin da yake so wal bu'di an masakidihi da kuma gudun abubuwan da suke jawo fushinsa duk abin da ake jawo fushin Allah to sai a kiyaye shi fi ibadatihi da kuma ikhlasi a cikin ibadarsa wajen bautarsa to sai a kiyaye a samu ikhlasi a wannan to wannan shi in aka yi haka to shine an-nasihatu lillahi sayatul iqad lahu bil wahdaniyya wasuhu bima huwa ahluhu tanzihuhu amma la yajuzu alayhi da ar-ragabatu fi mahabbihi wal budi an masakidihi wal ikhlasi fi ibadatihi shikenan amma kaga da ya faɗa dunkule ne amma ko abu ne mai faɗi sosai bode an masaki ihida wanda yake fushin zai ja fushinsa ai annaba ya faɗe su su ne farkon abin da Iblis ya fare wa Allah alƙawari sai Allah ya kore shi daga rahama ya tabbatar ya koru sai ya to ba dan wato mun haka dan Adamu to duk ƴaƴansa sai na sa sun kangare muka sun zama iri na amma me yake zan zuga su fala yugayyiranna khalqallah sai sun canja halittar Allah ya san wannan in kana neman gamo da kasawa na fushin Allah to wannan ne shine kuma wanda yanzu mutane suke ta fafutuka ba ruwansu dan Iblis ya san wa'annan algamu ne wato nakiya ce mai tashi ban Iblis ya bumbunni ana taka zai tashi da gargaza mutum annabi Allah sai ya tashi saboda saurin su sai ya ce la'anallahu kaza wanda yi kaza la'anci shi sai ya ce la'ana Allahu al-wasilata wal-mustawsila ila an cuce ta dora gashi ita an cuce ta dora mata la'ana Allahu al-washirata wal-mustawsila ila an ci wanda taje aka datse mata hakura suka zama daidai level ba wanda iho na tsawo da wanda yi da wanda yi mata wanda ake wa da wanda yi ci a duk kudin su woro annabi al-sallallahu alaihi wasallam an ci su la'ana Allahu al-mufallijata wal-mutafallija wacce ba ta da wushiriya taje aka kankare aka mata wushiriya tar yace wadda yi da wadda aka yi wa Allah ya musu wannan la'ana Allahu al-washimata wal mustawshima ila an ci wadda aka yi wa shashawa da wanda ya mata shashawa da sai hada su wannan fushin Allah yake kawo irin su zubda ciki ijhab yana daga cikin abu na biyu wanda yafi komai jawo an zo mutuwa Allah zai karba imani mutum ta kafiri to shi ma mutanen yau ba ruwan su da wanda ya ilimin da wanda ya je san zuciyar da wanda zai daure masa gindi zubda ciki ba kamar komai bane har ma wata wani abin nan ake wani tawili cewa ai in ya zama bai kai bai aka halitta sababa komai mutum yana so ya karanta abin da Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yayi ya fassara ciki da abin da yake cikin suratul mu'minun laqad khalaqnal insana min sulalatin min din summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin yana shiga mutum ya zubar ya aikata laifi zuma yana zama alaka fi qararin makin ya shiga gora ya zama da dufatun amshaj ya zubar ya laifi fakalaka nan da fata alaka in ya shiga zango na biyu mutum ya zubar to sai annin ka zunubin fakalaka nal alaqata mudga sannan wannan alakar matsatsakun aka mai da ita tsoka in ya zubar annin ka masa zunubi uku haka sina alirjila mai ya fada sannan khalaka nal mudgata izaman in ya shiga zango na hudu aka zubar annin ka zunubin gida hudu sannan ka saunal izama lahman kashin kuma aka rufe shi da nama in aka zubar hannunka gida biyar to sannan an sha'anahu khalqan akhar haka bai da shi wata halitta yana zubar da shi alaihi gurra sai ya biya diya kowai shi sore ba abu ne mai sauki ba amma saboda ba wannan nasihar ba wanda yake so iba Allah ya sai ga ba komai yana daukan abun kamar wani gashi a wato akan filin gashin sa aka ba daukan su da nuni sannan ikhlasi a cikin ibada mun darin ibadar ake so a sami ikhlasi kamar sallah mutum yake saboda Allah sannan rassan da suke faruwa a cikin ta zuwa masallacin riya sai ta shiga mutum ya zama tattabaran masallaci kullum ake kira sallah shine in ya zama ne yana yi ne dan jama'a su yabe shi to ya faɗi shiga sahun farko a sallah mutum kullun aka je shine a sahun farko in dan Allah yake shi kenan amma in akwai wani abu a zuciyarsa ne ya samu matsayi a cikin zukatan jama'a su dinga kallon sa da kima to ya faɗi haka wajen tsawaita sallah ya kalailace ta dinga karatu dalla 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 shiga wani akwai kan karatu in dan Allah yake shi kenan amma in a zuciyarsa akwai wani abu da yake nufi ya samu a zakatan mutane ya faɗi haka kyauta kyakkyawan ruku'u cikakke in dan Allah yake shi kenan in ko yana idan ya sami matsayi a cikin zakatan mutane shi kenan ya faɗi kyakkyawar sujada ita ma haka so da haka abun yana gurin Ubangiji zuciyar yake kallo shi ikhlasi ba mala'ikan da ya san shi sai dai Allah shi kadai isin saukar ikhlasi bai wace Allah yake mu roki Allah yi mana wannan baiwa ba mala'ika baya sani wata kissa na karanta cewa a mala'ikan da yake tattare da wani kullun yana yaban sai wannan bawan Allah ya dace duba kyakkyawan aiki sai Allah ya ce zahirin sa na wakilta ka amma kasa baka sani ba dan tsinanne ne a gurin Allah ya ce guri na tsinanne ne kai zahiri ka sani ba ruwanka saboda kalma ce mai tsauri al-ikhlas fi ibadatihi wannan sai mu roke shi taimake mu mai na da nauyi sosai kuwa akan komai. Shi yasa za ka ga wajen babun nasiha aka ce karke wa dan uwanka musulmi almandahana. Idan kaga zai hudda da wani amma mucuci ne shi bai sani ba, sai kai kiran su ka ce wane wancan mutumin da zaka yi nasi fada da shi mucuci ne zai cuce ka, amma tsakanin da Allah na gaya maka. Masu shari'a suka ce to fa kai da Allah, in dan Allah kai shike ne, in dan ka lalata sha'anin kai Allah yana kallon ka. Haka zo neman aure ya ce wane ya zo yana son yar mu zai aura, me zaka fada a kansa? Fada abin da ka sani wanda ya shafi aure, amma duk da fadar da kai Allah yana kallon ka. Shin nasiha kai dan shi ko ku kai ne dan kai kafar ungulu kai bukulu a cikin al'amari yana kallon ka? Duk abin da zaka hadaratuna ka da sakanatu da harakatu da lafazatu ina kallo, in ka furta kalma ina kallo, in ka rife ta baka fada ba tana zuce ka ina kallo, in kai shuru yana kallon ka, motsa yana kallon ka. To daga cikin nasiha ga Allah shine ya ga cewa dan shi kai shikenan. Amin. Ina ga sai mu tsaya haka yi ko aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Mas